No ceiling to the sky when the lights are out. I get caught up in a mirror and I'm lifting high. In the middle of the crowd, but we're out of sight. You push me out and I'm afloat. I'm paralyzed, you pull me close. Yeah, and it feels like days the way you're making me move. Like there's nothing to prove. Oh yeah, it feels like days, there is nothing to lose.
Da 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 da